gwamnan jihar Borno Faɗal Bukar Shatima ya ce ya kafa wani kwamiti mai ƙarfin gaske da zai binciki kungiyoyin masu zaman kansu da ke samar da agajin gaggawa da gicin boko haram mai daidaita kan yadda suke gudanar da aikinsu ko ya Allah da su suke don tallafa al'umman jihar Borno ko kuma sun shigo ne don biyan buƙatarsu. Wannan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake buɗe taro da masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro a jihar Borno wanda suka haɗa da rundunar sojan ƙasar da na 'yan sanda da na 'yan sandan farinka sai dukkanin sauran jami'an tsaro da ke aiki a jihar Borno wanda ya ce wannan mataki ya zama dole da tabbatar da cewa an sa ido kan yadda waɗannan ƙungiyoyin masu zaman kansu ke aiki a wannan jiha kuma wannan za a iya cewa shi ne karo na farko da gwamnatin ta baiwa 'yan jaridu dama wajen shiga wajen buɗe irin wannan taro tunda gwamnan ya yi takaitacciyar wannan jawabi sun daga bisani dukkanin waɗannan masu wara tsaki kan harkokin tsaro tare da gwamnatin jihar suka ci gaba da gudanar taron nasu cikin sirri. Gwamnan ya ce zana ta zuga da 'yan tsaronmu na kan gaba wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram kuma yanzu haka sun riga da sun ci ƙarfinsu wanda kuma yanzu haka shuwe shuwen da kawai suke wadda baya hana mutuwa.
I would also like to briefly touch on an important issue earlier raised by the Sherpa commander in respect of activities of NGOs and other humanitarian organizations currently operating in the state. And indeed, many prominent personalities regarding certain aspects of the operations of the NGOs.
Yace yanzu haka ina son tabo wani batu mai muhimmancin gaske wanda ma Sherpa commander ya so mu wannan batu kan yadda waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ke gudanar da aikinsu amma wasu manya a wannan jiha.
I have approved the taking up of a high power committee conduct a thorough and meticulous exercise on the NGOs with specific reference to their areas of operation, sources of funding, profile of their staff, and whether or not they are duly registered by the relevant federal and state authorities.
Yace na kafa wani kwamiti mai ƙarfin gaske wanda zai binciki yadda waɗannan ƙungiyoyi suke gudanar da ayyukansu da ma wuraren da suke gudanar da ayyukan nasu da hanyoyin samun kuɗaɗensu da bayanai kan ma'aikatansu kai da ma samun tabbacin cewa ko daga kusan rajista da gwamnatin tarayya da ma na jihohi da zai ba su damar yin ayyukan nasu kamar yadda doka ta tsara.
In addition, the committee will also determine the relevance and quality of the NGOs vis-à-vis the needs and requirements of those they serve or the purported liquidity to be serving in system of the IDP. Furthermore, the committee will look into their models of operandi with a view to finding out whether they are in the state to exploit the security situation and derive benefits from the misery of our people, or they are genuinely interested in alleviating the suffering of our people.
Yace wannan kwamitin zai kuma duba waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ko ma ana buƙatar su a wannan jihar ko kuma akasin haka musamman ma ga taimakon da suke cewa suna baiwa 'yan gudun hijira. Yace kwamitin zai kuma duba yadda suke gudanar da ayyukan nasu ko sun zo wannan jihar ne don amfani da damar matsalar rashin tsaro wajen abin da za su samu ko kuma daga sai suke wajen taimaka wa al'ummarmu da wannan rikici ya daidaita. Waɗannan su ne abin da kwamitin za su sa ido a kai.
Another important subject would I wish to bring to the attention of the council is the increasing cases of drug abuse, especially among our youth.
Yace wani batu kuma mai muhimmanci da kake son tabo a nan shine batun karuwa da ta'ammali da miyagun kwayoyi da dake karuwa a wannan jiha musamman ma tsakanin matasan mu wanda kuma zai iya haifar da munanan matsaloli nan gaba don wannan abin da mu ne kwarai da gaske don haka kawai bukatar tattauna wannan batu don mu samu mafita game da wannan matsala da za mu iya fadawa na ta'ammali da miyagun kwayoyi da waɗannan matasa ke yi a cewar gwamnatin Shatima. Haruna Dauda, biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.